This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar Juma'a 2 ga watan October shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu fara da kanun labaran duniya.
An baiwa General Gilbert Diendire, wanda ya jagoranci juyin mulkin kasar Burkina Faso, tabbacin cewa ba za a kashe shi ba, amma za a masa shari'ar adalci. Mahajjata sun daura wa 'yan sandan kasar Saudi Arabia laifin tattake mutane amana, a saboda sun rufe hanya ba tare da shata wani tsarin da ya dace ba. Wani dan bindiga ya kashe mutane 10 da raunana mutane 7 a jihar Oregon nan Amurka, har ta sa shugaba Obama ya buƙaci Amerikawa da su matsawa majalisar dokoki lambar zartar da doka mai karfi.
To yaya shugabanni ko kuma dattijai a arewacin Najeriya suke kallon Najeriya bayan shekaru 55 da samun yancin kai?
Najeriya ta fito ta ba mutane mamaki, domin Allah ya albarkaci Najeriya da mai da mutane masu aiki da kasa mai albarka, har Najeriya ta yi suna.
Sannan a ina da ina bam ya tashi a garin Sajere da ke Maiduguri jihar Borno a Najeriya? To duk rahotannin suna tafi a cikin shirin, sannan akwai shirin lafiya uwar jiki. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. General Gilbert Diendire, jami'in sojan da ya jagoranci juyin mulki a kasar Burkina Faso da ya ci tura, ya muka kai ga gwamnatin wucin gadi ta kasar. Jiya Alhamis, General Diendire ya saranda bayan an yi shawarwari da aka yi da jami'ai a Ouagadougou, babban birnin kasar. Sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya bada rahoton cewa an baiwa General Diendire tabbacin cewa ba za a kashe shi da sauran sojojin da suke da hannu a juyin mulkin ranar 16 ga watan Satumba ba, kuma za a musu shari'a cikin adalci. Tun da farko an ba da rahoton cewa General Diendire ya fake a ofishin jakadancin Papa Roma da ke kasar a ranar Laraba, kwana ɗaya bayan da rundunar sojar Burkina Faso ta ɗauki matakin ƙwace makamai daga hannun rundunar RSP. Tsaffin masu gadin shugaba da General Diendire ɗin ya jagoranta.
Jiya Alhamis, hukumar alhazan ƙasar Iran ta ce an tabbatar Iraniyawa 454 ne suka mutu a hatsarin da aka yi a wajen jifan shedan a makon jiya. Dama kuwa hukumomin ƙasar Saudi Arabia sun ba da rahoton cewa aƙalla mutane 759 ne suka mutu, a yayin da Iraniyawa ne suka fi yawa a cikin wannan adadi. Alhazai sun ɗorawa hukumomin Saudi Arabia laifin tattake mutane da aka yi amina, domin 'yan sandan ƙasar ne suka rufe hanyoyi ba tare da shata tsarin da ya kamata ba. Da kakkausan harshe, jami'an Iran suka yi Allah wadai da ƙasar Saudi Arabia, a yayin da Iraniyawa ke zanga-zanga kulle yaumin a harabar ofishin jakadancin Saudi da ke birnin Tehran. A ranar Laraba, ƙasashen biyu suka tattauna suka kuma cimma daidaituwar cewa nan ba da jimawa ba za a yi jigilar gawarwakin 'yan Iran da suka mutu zuwa ƙasarsu. A baya an fuskanci matsalar turereniya wajen jifan shedan a lokacin aikin hajji, to amma na bana shi ne mafi muni tun 1990, lokacin da fiye da mutane 1,400 suka mutu.
Cikin fushi, shugaba Barack Obama na Amurka ya buƙaci Amerikawa da su matsawa majalisar dokokin Amurka lambar ta zartar da dokokin da suke da ma'ana a kan 'yancin mallakar bindiga. Shugaban ya yi wannan buƙata ce bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane 10 da raunana mutane 7 a wata jami'a a jihar Oregon jiya Alhamis. cikin ɓacin rai shugaba Obama ya bayyana a gidajen talabijin sa'o'i bayan an yi harbin domin yi wa ƙasar tuni cewa yawancin Amerikawa ciki har da waɗanda suka mallaki bindiga da suke mutunta doka da oda suna son azartar da dokoki masu ƙarfi akan ikon mallakar bindiga. Ya ce Amerikawa suna yin shiru ga al'amarin da ya fara zama ruwan dare a nan Amurka, inda sai kawai wani ya bushi iska ya shiga harbe mutane babu gaira babu dalili. Shugaba Obama ya yi wa Amerika tuni cewa su san waɗanda ke goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon bayan dokokin mallakar bindiga a zaɓuɓɓukan da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A jiya Alhamis wata fashewa ta girgiza wani ginin bene a kudancin kasar China kwana ɗaya bayan da tashin bama-bamai 17 da suka kashe akalla mutane 7 da raunata mutane 52. Babu dai wanda ya ji rauni a tashin bom ɗin na baya-bayan nan ɗaya da wanda ya lalata ginin benen mai hawa 6 a Lucheng da ke lardin Guangxi kusa da kan iyakar ƙasar da Vietnam. Tashin bom ɗin ya auku ne a sa'o'i 16 bayan tashin bama-baman na farko a ranar Laraba sun auna wurare 13 a Lucheng da kuma Guangxi. Da farko kafofin yaɗa labarun China sun ba da rahoton cewa an kama wani wanda ake zato shi ya aikata ɗanyen aikin, to amma daga baya kuma suka ba da rahoton cewa an gano wanda ake zaton shi ya aikata ɗanyen aikin wani mutum ne mai suna M. Wei wanda ɗan shekaru 33 ne da haihuwa. Hukumomin China ba su ba da wani dalilin kai harin ba, amma sun yi saurin cewa ba aikin ta'addanci ba ne, amma aikata hakan laifi ne.
Wani jirgin saman rundunar sojan Amurka samfurin C-130 Hercules ya fadi a filin saukar jiragen saman birnin Jalalabad da ke gabashin kasar Afghanistan ya kashe mutane 12 ciki har da sojojin Amurka. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce hatsarin ya faru ne jim kaɗan bayan 12 dare agogon can. Jirgin saman samfurin C-130 Hercules jirgin dakon kaya ne mai injin guda 4 da kamfanin Lockheed Martin ya kera. Ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta ce yanzu haka akwai kimanin sojojin ƙawance na taron dangi 1,000 a gabashin ƙasar Afghanistan, ciki har da sojojin Amurka da na ƙasar Poland da kuma sojojin Afghanistan 40,000.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ta yaya dattijan Arewa ke ganin Najeriya bayan shekaru 55 da samun 'yancin kai? Wakilinmu Sanusi Adamu na da cikakken rahoton daga Yola.
Yayin da kasar Najeriya ke bikin cika shekaru 55 da samun 'yancin kai, wasu dattawan arewacin Najeriya sun bayyana rawar da ta taka a yakin neman cin gashin kai da kuma shiga tsakani a kasashe da ke fama da rikicin cikin gida. A nahiyar Afirka ne suka baiwa Najeriya matsayin jagora a fannin diplomasiyya. Ambassador Wilberforce Juta, tsohon gwamnan jihar Gongola, Jamhuriya ta Biyu.
Najeriya ta shiga wahala har aka yi yakin ba kasa, amma mutane suna tsammani Najeriya ta kare kawa sai. Sai Ubangiji da ikonsa ya zo ya sa an gama yakin bazasa a 1970. Najeriya kuma ta samu shugaba mai nagari Yakubu Gawon. Ga aka shiga tattalin arzikin kasa, Najeriya ta fito ta ba mutane mamaki domin Allah ya albarkaci Najeriya da mai da mutane masu aiki da kasa mai albarka har Najeriya ta yi suna.
Shi ma da yake fashin baki kan kimar kasar Najeriya a idon duniya, tsohon ministan ilimi karkashin shugaba Abacha Alhaji Dauda Birma.
A nahiyar tamu ta Afirka, bari in jawo hankali ka akan abu daya. Lokacin da President Buhari ya tafi Faransa, duka jakadun Afirka da ke Faransa suka sun fito sun tare shi, amma wasu suka ce a'a, yanzu Buhari shi ne president na Afirka ko kuma ya faru? Saboda haka ina gani a Afirka yanzu muna da mutunci.
A fannin da ya shafi tattalin arzikin kasa da kasa kuwa, Najeriya ta taka rawar a zo a gani, inji shugaban kungiyar yan kasuwar nahiyar Afirka Alhaji Baman Gatukur.
Wani da gaske tun da yake yanzu Najeriya na ɗaya dai tana ita ce headquarters da ICOS ko dan haka ai ita ce take damu hako economy na Najeriya shine rubbing economy na sauran kasashen ICOS the population the resources duka ya danganta akan bukatun Najeriya don haka Najeriya sai rawan gani akan wannan kawai dai abin da za a yi a saki karfafa wannan tafiya
masani kan harkokin diplomasiya honorable Ibrahim Abdulmumin Song
musamman ma babba abun da ya kawo ci gaban kasar Najeriya har zuwa yanzu shine hadin kanmu da kuma rashin raba kaunan asan gaba daya wanda ake ta zato zuwa yanzu mai yuwa Najeriya za ta rabu so za a yi wata Najeriya daban za a wata kasa kuma daban duk a cikin Najeriya to wannan abun godiya ne ga Ubangiji mun samu kanmu a wannan lokaci
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya
A ina da ina kuma ba mai tashi a garin Sajere da ke Maidugurin jihar Borno Najeriya ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da rahoton
Wannan tashin bomb din da ya faru ne da misalin karfe 7 zuwa karfe 8 na dare a wasu wurare daban-daban wanda makusantan wannan anguwa suka shida mun tawaye tarho cewa
a garin ne nan wajen talakan cross Sajere eh talakan lan jirgi eh gaba da inda aka samu bomb na kwanaki din nan yawa gaba kadan kun ka tafi ka shiga center akwai masallaci wajen kafin wani bishiya mun so wani bishiya a masallacin ya mun fita shi a ba shi masallacin ba a bakin kadan da ke masallacin a gaba da wani bishiya ko wajen a idan ne space akwai katon bisa wajen kiribiya da inda kamar mutane sa dan zama haka an samu a wurin ana sallah to akwai ɗaya kuma wajen mai shayi ɗaya kuma wajen taji na wajen majalisa ne na gayu haka yawwa to ɗaya kuma an bi basaru wannan shugaban yan gora na ɓangaren nan ɗin to har kofar gidansa ma a kofar gidansa aka same shi ba
yanzu same shi shugaban yan gora ɗin
ya ɗan ya ɗan ji mana ciwo da kafa a kamar bai mutu ba an ta dafi shi yanzu ma akwai wanda aka harbe su ɗan boko haram ne da bombin a cikin su yanzu a kuma sun ka kafa kunnen gaba ji ɗaya yana tashi yanzu kamar waya ɗin
ina jin tsara
da bombin ruwa yanzu akwai wanda aka harbe su ne suna kusa da kudi ana kunce bombin ne
kunce ake sun shigo da yawa kenan da bomba cikin
su sun shigo da yawa da bomba cikin su dan da suna da yawa dole kuma an kokori mutane gaba ɗaya a wurin sai an gwani wanda aka san su an san fuskan ka kai dan an gwani da don za ta tsaya kuma kan ce su an gwani da yawa kuma ba babu kowa da an kokori mutane kuma sai ka dauki haka
bomba ne kamar gudanar wani tashi yau din yanzu
yanzu din wanda ta sa gudun wanda kamar wanda aka hari da shi din guda hudu ne da gudun
guda hudu
guda hudu
kuma ya kashe
kai da amma guda ɗaya ne da sa'a ne ta kuma guda uku din sai ta a wajen marijiya din sai a wajen majalisar gayu sai kuma na gaba na wajen gidan kofin gidan shugaban yan gora da wallahi to sai ko zo da kaji sai ko kun cewa din
ko yanzu kun ji sai ko kun cewa
shi ne da jin kun dinga zuwa sai kuma kudi yanzu ma kai ko shi ya da ya ta ta da da ina wannan sai kaji sai
ko da kun cewa kara da su kara
wannan yau yau haka kuma jimila kina ka kamar takwas ko tara kenan
har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani kididdiga da ya tabbatar da adadin mutanen da suka rasu ko kuma suka jikata sakamakon waɗannan hare-hare wanda ya auku a daren jihar lokacin da Najeriya ke bukukuwan zagayowar shekara 55 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka zai cewa babu wani biki ko kuma wani shagali da aka yi a faɗin jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To mun gode Haruna sai mu ci Allah ya kyauta kar a manta ana tare da The Voice of America To haka yake yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Ko kun san cewa yawancin waɗanda suka kamu da cutar hanta ba su san sun kamu da cutar ba? Abinda za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Ma Masu sauraron lafiya uwa jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta gudanar da taron koli akan ciwon hanta a karan farko a Glasgow yankin Scotland na kasar Ingila a watan Satumba. An kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 400 ne suka kamu da hepatitis da kan kashe kusan mutane miliyan 1.5 a duk shekara. To amma alhamdulillahi yanzu akwai allurar rigakafi da kuma maganin jinyar wannan cuta. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jody Kapua shi ya rubuta wannan rahoton. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin mutanen da ke fama da wannan cuta ba su san sun harbu da ƙwayar cutar wannan ciwo ba. Akwai rukunonin cutar hanta guda biyar. Akwai na rukunin A da B da C da D da kuma E. Dukkan rukunonin suna sa hantar mutum kumburewa. To amma kuma cutar nau'in A da B sun fi kisa. A zahiri ma waɗannan rukunoni guda biyu su ne ke da alhakin kimanin kashi 90 daga cikin 100 na mutuwar da suke da alaƙa da sankaran hanta. Cutar nau'in A da B ana yaɗawa ta gurɓataccen ruwa da kuma abinci. To amma kuma yawancin mutanen da suka kamu da waɗannan nau'in cikin ikon Allah suka murmure idan aka yi musu jinyar da ya kamata. Dr. Stephen Victor ya ce cutar hanta nau'in B da C daban suke domin kuwa?
Hepatitis B and C are transmitted by blood, so that means from mother to a child, through blood transfusions or through injections.
Dr. Victor ya ce hepatitis nau'in B da C ana yaɗa su ta jini. Kenan, hakan na nufin cewa uwa na iya harbar ɗanta da cutar ta hanyar ɗurawa mutum jini ko kuma yi masa allura. Haka kuma ana iya yaɗa hepatitis rukunin B ta hanyar saduwa tsakanin mace da mijinta, kamar dai yadda ake yaɗa kanjamau. A saboda haka akwai hanyoyi da dama na yaɗa wannan cuta. Shi dai Dr. Victor shi ne shugaban shirin nazarin cutar hepatitis na ƙungiyar lafiya ta duniya, kuma ya ci gaba da bayani yana mai cewa.
Luckily we have ways to prevent all of them. There's a great vaccine for hepatitis B that is effective for life. And there's treatments for both B and C. So there are now in hand means of preventing.
Ya ce abun faranta rai akwai hanyoyin rigakafin waɗannan rukunonin cutar guda biyu. Akwai allurar rigakafin hepatitis rukunin B kuma yana da nagarta ko kaifin kare mutum har iya rayuwarsa. Sannan kuma akwai maganin jinyar rukunin B da C. A saboda haka ana da allurar rigakafi da magani ko kuma magungunan jinyar waɗannan rukunonin hepatitis ɗin. A saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki wani mataki. Kuma a zahiri ma burin yin taron ƙolin kenan. Hepatitis rukunin D ana yaɗa ta jinin da ya gurɓace. To amma kuma wannan rukunin kan harbi waɗanda suka riga suka harbi da ƙwayar cutar hepatitis rukunin B. Ba da daɗewa ba babu maganin jinyar hepatitis rukunin C domin rigakafin lalata hantar da take yi. Dr. Victor ya ce.
One of the most remarkable advances in the development of medicines is the development of treatments for hepatitis C. Until recently, it was very difficult to cure. It required weekly injections and.
Yace ɗaya daga cikin ci gaban da ya isa yabo da aka samu shine ƙirƙiro magungunan jinyar hepatitis rukunin C, wanda in bai cin kwanan nan yana da wahalar yin jinya, domin yakan buƙaci a riƙa yi wa wanda ya kamu da ita allurar ko wato allura kowane mako, kuma kimanin rabin waɗanda suka fara irin wannan jinya kwalliya kan biya kuɗin sabulu. Sai gashi yanzu jinyar da ake yi yakan ɗauki tsawon makonni 12, watanni 3 kenan. Wanda ya kamu da cutar sai ya riƙa shan ƙwayar magani guda ɗaya a kulliyomin. Kuma kusan dukkan waɗanda aka yi wa wannan jinya akan warkar da su. Kenan an kawar da ƙwayar cutar kwata-kwata daga jikinsu. To amma Dr. Stephen Victor ya ce kodayake akwai allurar rigakafi da maganin jinya, ba dukkan waɗanda ke buƙata ne suke da sukunin samu ba. Dalili kuwa.
The problem has been that these medicines are very expensive. In the U.S., for example, it costs more than $100,000 to treat one person just for the medicines. Luckily, the lower-income countries have been able to get these same medicines.
Matsalar yace ita ce waɗannan magunguna suna da mugun tsada. Misali a nan Amurka, ana buƙatar fiye da dala 100,000, kimanin naira miliyan 20 kenan na jinyar mutum ɗaya. To amma kuma abun faranta rai, ƙasashe marasa ƙarfi sun samu nasarar samun magunguna a farashi mai rahusa. To amma da sauran aiki kafin a samu wadatar wannan maganin. Saboda haka Dr. Victor ya ce sun kiyasta ko kuma sun yi hasashen cewa wannan babban matsala ce. Yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan mai tanda 40 da suka kamu da hepatitis rukunin B mai tsanani. Sa'annan kuma tsakanin mutane miliyan 130 zuwa 150 ne suka kamu da hepatitis rukunin C. Saboda haka wannan babban matsala ce. Daya daga cikin burin yin taron koli a karan farko akan hepatitis shine yin kira ga kasashe da su kaddamar da shirye-shiryen jinya da rigakafin cutar. Dr. Victor yace ana buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyin jama'a da kuma kamfanoni masu zaman kansu su wayarwa da jama'a kai game da illar wannan cuta. Yace ya kamata a yi amfani da dabarun da aka yi amfani da su wajen yaƙi da ƙanjamau, tunda wasu hanyoyi kamuwa ko kuma yaɗa cutar ta hepatitis sun yi kama da ta ƙanjamau. Kamar ƙanjamau su ma masu fama da hepatitis ana ƙyamar su. Wani abu kuma game da hepatitis da ya yi kama da ƙanjamau, idan ba a yi jinyarsa da wuri ba, baya kisa nan take. Amma za a yi shekara da shekaru kafin ƙwayar cutar ta lalata hantar mutum kwata-kwata. Ƙasashen Afrika da na Asiya su ne suka fi fama da wannan matsala.
Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a ga da likita bokan Turai, a madaniya sosai. Na ce a ga da likita bokan Turai, a madaniya sosai.
Masu sauraro, kada a mance da cewa wannan shiri na lafiya a jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
The Voice of America, VOA.
Haka ne, lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita, na fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To ma sauraro, idan ba ku mance ba, a makon jiya Dr. Muhammad Ladan ya fara baiwa Malam Lawal Baure daga jihar Benue amsa akan tambayar da ya cewa akwai duwatsu a mafitsara lokaci ya kure. Saboda haka ga likita nan da amsar ko akwai duwatsu a mafitsara.
Eh to akwai, ba duwatsu bane, wadake ana kiransu kidney stones.
To
ba wai dutse haka ba, sunan da turanci ake kira kidney stone. To waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai su kama dutse. To yanda dun so yin girma da yawa, in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa, to sai su toshe wurin, kuma suna sa abin yayi zafi kwarai. Da shi yasa da turanci muna kiran su kidney stone, amma ba duwatsu ba ne. Waɗansu abubuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin jikin ɗan adam, suka haɗu sai su yi kama dutse, suna da ƙarfi, kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su.
To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum?
Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fitar da su. Nan kuma wani lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kaman wani irin ruwa, za a sa wani irin na'ura ya rinka shoot halbi wani irin kaman iska haka. To shi irin wannan wadanda ake kira kaman as ultrasound ake kiransu. To shi wannan wani lokaci ake sa a yakan fasa duwatsun su yi ƙanana yanda za su fito ta tsarin mutum.
To kuma kamar yadda kake din, wasu ƙwayoyin cuta ne suke haddasa wannan koko
a kuma wannan irin abubuwa ne dake cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu. To in suka hadu ba kowa yake faruwa ga shi, in suka hadu a cikin mafitsaran da sauransu sai su yi saman dutse. Abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haduwa.
Kuma nan da nan ake warkarwa ko?
Eh, in aka gane nan da nan ana warkar da shi, amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani. Da waɗansu mutane za a ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti.
Amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko?
A ba dole ba ne, in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi a rubuta aiki. Wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa, akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha.
Wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani.
Ya abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa, to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan. Sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
Ina fatan kuma shi Malam Lawal Bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar, kuma ina fatan mun fahimci tambayar da yayi.
Eh Hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah. A halin yanzu kuma madadin
Dr. Lada.
Jami'a Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To yanzu kuma sai mu je ga labarai amma a takaice.
General Gilbert Diendere, jami'in sojan da ya jagoranci juyin mulki a kasar Burkina Faso da ya ci tura, ya miƙa kai ga gwamnatin wucin gadi ta kasar. Jiya Alhamis, General Diendere ya saranda bayan shawarwarin da aka yi da jami'ai a Wagadugu, babban birnin kasar. An kuma ba shi tabbacin cewa ba za a kashe shi da sauran sojojin da suke da hannu a juyin mulkin ranar 16 ga watan Satumba ba, kuma za a musu shari'a cikin adalci. Jiya Alhamis, hukumar alhazan kasar Iran ta ce an tabbatar Iraniya 454 ne suka mutu a hatsarin wajen jifan shedan a makon jiya. Dama kuwa hukumomin kasar Saudi Arabia sun ba da rahoton cewa akalla mutane 759 ne suka mutu, a yayin da Iraniyawa ne suka fiyewa a cikin wannan adadi. Alhazan sun ɗorawa hukumomin Saudi Arabia laifin tattake mutane da aka yi amana, domin 'yan sandan ƙasar ne suka rufe hanyoyi ba tare da shata tsarin da ya kamata ba. Cikin fushi, shugaba Barack Obama na Amurka ya buƙaci Amerikawa da su matsawa Majalisar Dokokin Amurka lamba ta zartar da dokokin da suke da ma'ana a kan 'yancin mallakar bindiga. Shugaban ya yi wannan buƙata ce bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane 10 da raunana mutane 7 a wata jami'a a jihar Oregon jiya Alhamis. Cikin ɓacin rai, shugaba Obama ya bayyana a gidajen talabijin sau'i bayan an yi harbin, domin yi wa ƙasar tuni cewa yawancin Amerikawa, ciki har da waɗanda suka mallaki bindiga da suke mutunta doka da oda, suna son a zartar da dokoki masu ƙarfi a kan ikon mallakar bindiga. Jiya Alhamis kuma wata fashewa ta girgiza wani ginin bene a kudancin ƙasar China kwana ɗaya bayan da tashin bama-bamai guda 17 suka kashe aƙalla mutane 7 da raunana mutane 52. Babu dai wanda ya ji rauni a tashin bam na baya-bayan nan da ya lalata wani ginin bene mai hawa 6 a Liuocheng da ke lardin Guangxi kusa da kan iyakar ƙasar da Vietnam. Tashin bam ɗin ya auku ne sa'o'i 16 bayan tashin bama-bamai na farko a ranar Laraba sun auna wurare 13.
To muna godiya da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na safe, sai an jima kuma da hantsi za mu sake dawowa. Muna taya Alhaji Dalhatu Hassan murnar ɗaurin auren 'yarsa Hasiya da kuma Alhaji Ibrahim Ngalda wanda za a yi gobe a ranar Asabar in Allah ya kai mu na wannan wata na 10 da muke ciki, misalin ƙarfe 7 na safe a bayan tsohuwar kasuwar garin Gombe jihar Adamawa. Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. To a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone, sai injiniyanmu na yau David, ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.